Depende, sugo wanna mo depende, wunja mo sugunne.
Purchase your tracks today.
Depan, 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 mupa depende. Depan, 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 mupa depende.
Kai depan depende, komi na wa depan danaka. Haka kaya na depan danaka. Agogo na depan danaka. Yamata na depan danaka. Ilimin malam depan deboka. Wasu Allah ya yi su bagi, wasu go sai Allah ya yi su bagi. Haka Allah ya ce so fa ya ganka. Saman kiɗa kai bani da kissa. Bar ma na fada maka na kosa. Ko gwaji kiɗan dole ya saka.
Depan ne shigo wannan mu depan ne. Mun ja mu su kunne.
Purchase your tracks today.
The ban, the ban, the ban, mupa the ban. The ban, the ban, the ban, mupa the ban. The ban ne ni fa the ban ne. Har ka da ni sai wani da wani. Yo, the ban ne sai fa ku gane. Eh, waya ne sun ja da ni kariya ne. Tapson di sarki ne. Eh, sarki ne. Girma ne. Ja da baya ai tsoro ne. A fanne rap ni dodo ne. Ina ta basu ciwon kai. Ha, na riga na kai. Fitar sarautar ni ne a kai. Daban ne, shigo wannan mu daban ne. Mun ja mu su kunne.
Purchase your tracks today.
Daban, 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 mu fa daban ne. Daban, 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 mu fa daban ne. Daban ne.
Purchase your tracks today.